Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 30 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
To baban Laila an kashe fursunonin yakin Ukraine da dama a jiya Juma'a a lokacin da wani harin makami mai linzami ya taba wani gidan yara a gabashin Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai je gabashin Asiya da Afirka a mako mai zuwa a kokarin dakile tasirin da Russia da China ke yi a yankunan. Daruruwan masu goyon bayan wani fitaccen malamin addini dan mazhabar Shi'a don kutsa cikin ginin majalisar dokokin Iraki a yau Asabar karo na biyu kenan cikin mako guda don nuna adawa da yunkurin kafa gwamnati da kungiyoyin da Iran ke marawa baya ke yi.
To kanin labaran kenan, kamar yadda ba a rasa sani ba, yau fa take sabuwar shekarar Islama, don haka za mu leƙa Nijar da Najeriya mu ji yadda jama'a da malamai ke ganin ranar.
To mahawaran abinda aka fara kilgo na musulunci da wata to da wanga wata na aka farawa kuma ga watannin nan za a gane cewa lalle hakika in shekara ta dawo wani ya shekara daya saboda akwai lisahi na turawa akwai lisahi kuma na musulmi.
Za a ji cewa wani bincike na zargin cewa a kasar Ghana bayan hukumar yan sanda babu inda ake almundahana kamar da cin hanci da rashawa kamar fadar shugaban kasar. To sai dai wani a fadar shugaban kasar na cewa
kisa wannan magana da aka fadi ka ce ta kaife ba ta da tasiri.
Kamar kowane yammacin ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya wanda Baba Yakubu Makeri kan gabatar. Za a ji kadan daga cikin wasu wato ra'ayoyin wasu masu sauraron mu. Amma kafin nan a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An kashe fursunonin yakin Ukraine da dama a jiya Juma'a a lokacin da wani harin makami mai linzami ya taba wani gidan yara a gabashin Ukraine. Russia da Ukraine dai sun zargi juna da alhakin kai harin. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce fursunoni 40 aka kashe, bayan haka wasu su 75 sun jakata sakamakon harin da aka kai kan gidan yaron Olenivka, wani yanki na lardin Donetsk da ke hannun 'yan awari. Kakaki ɗin awaren Rasha ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 53, ya kuma zargi Kiev da kai hari a kan gidan yaron da makaman roka na HIMARS da Amurka ta kera. Dakarun Ukraine sun musanta kai harin, inda suka ce manyan makaman Rasha na artillery ne suka taɓa gidan yaron don ɓoye rashin kyautatawa da ake yi wa fursunonin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ɗora laifin a kan Rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai je gabashin Asiya da Afirka a mako mai zuwa a kokarin dakile tasirin Russia da China a yankunan. Ranar Talata, Blinken zai fara ziyara zuwa kasashen Cambodia, Philippines, Afirka ta Kudu, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Rwanda. A Cambodia, wuri na farko da zai yada zango, Blinken zai halarci taron tsaron yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya wanda ake sa ran ministocin harkokin wajen Rasha da na China za su halarta. Da aka tambaye shi ko Blinken zai gana kai tsaye da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ko kuma na China Wang Yi, mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da yankin gabashin nahiyar Asiya da tekun Pacific Daniel Crichtonbrink ya ce a yanzu dai babu wani shirin yin wata tattaunawa a hukumace. Daruruwan masu goyon bayan wani fitaccen malamin addini dan mazhabar Shi'a sun kutsa cikin ginin majalisar dokokin Iraki a yau Asabar karo na biyu kenan cikin mako guda domin nuna adawa da yunkurin kafa gwamnati da kungiyoyin da Iran ke marawa baya ke yi. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da barkunan tsohuwa da ababen fashewa masu ƙara wajen tarwatsa dubban masu zanga-zangar, har wasu da yawa suka jikkata kamar yadda 'yan jaridar kamfanin dillancin labaran Associated Press suka shaida. Ba a yi wani zaman majalisa da aka shirya yi ba kuma babu 'yan majalisa a zauren. Prime Minister Iraki Mustafa Al-Khadimi ya umarci jami'an tsaro da su kare masu zanga-zangar, ya kuma buƙaci masu zanga-zangar su yi ta cikin lumana a cewar wata sanarwa. Dabban masu zanga-zangar da ke goyon bayan shahararren malaman addini Muqtada al-Sadr sun yi amfani da igiya wajen rusa shingayen siminti da aka sanya har zuwa kofar shiga rukunin ofisoshin gwamnati da ofisoshin jakadanci kasashen waje da ake kira Green Zone a Iraki. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan kamar yadda aka ji yau take ranar farko ta sabuwar shekarar Islama dan haka za mu kada Niger da Nigeria mu jiyadda malamai da sauran jama'a ke daukar ran daya ga watan Muharram daga Niger ga Haruna Mamman Bako da rahoton.
A yau ne a dukkan fadin jamhuriyar Niger da ke kumshe da akalla kashin al'ummar ta 99 cikin 100 musulmi ne ake moruwa da ranar 1 ga wata al-Muharram a kalandar addinin Islama da ke kasancewa shekara ta 1444 ta hijirar manzon Allah daga Makka zuwa Madina kuma farkon kalandar addinin Islama. Hukumomin jamhuriyar Niger sun ba da sanarwar ranar hutu ce a yau ga dukkan ma'aikatan kasar na gwamnati da masu zaman kanunsu. Yan kasar ya suka ji da wannan shiga sabuwar shekarar musulunci da makutun da hukumomin kasar suka baiwa ma'aikata a yau din nan a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Niger. Wannan ita ce tambayar da nayi wa wadansu daga cikin su.
Mu kan sunana shine mai zama a kan shirin kwanni. Wannan ranar dai farin ciki ne a gare mu tunda kun san tun zamanin malakan turawa dai ba da zai aksa wannan aksa mun hutu cikin wannan wata. Sena wani abu ne mai ma'ana kwarai tunda mu Niger an ce mu Nijar da musulmi ne a cikin kashi 100 har mun kai ma wuce ta tashi 2009 kenan ka gani kaman da an mai da abun a gurgun shi wurin da abun yake kenan an mai da shurin shi
nana Malam Haruna sai mu ce mun gode a matsayin mu na musulmi kuma muna cikin kasa ta mahi akasari duka musulmi ne inda wannan gwamnati namu ya nuna muna cewa shi ma watan ya karrama mu da cewa mu muna matsayin musulmi ya ba mu watan wannan rana cewa mu huta a wannan dai ga wata namu Muharram kenan gaskiya mun gode kwarai da wannan yanayi da gwamnati ya samu ya bari mu huta kuma ya karrama wannan rana mai muhimmanci a musulmi na duniya gaba daya.
Yanzu in an ce ma shekara 1 ta musulunci ta kama suna bada hutu a ce Niger babu aiki. Sai ga Maulidi kuma ya an ce watan Maulidi ya hita an yi Maulidi kuma suna bada hutu kuma duk dai wani abu na addinin musulunci suna bada kula kwarai matuka.
A nasu bangare malumma addinin Islama na ci gaba da yin bayani ga musulmin sar game da muhimmancin wannan ranar ga addinin nasu da masu kansu kamar yanda ɗaya daga cikin su ya yi mini ƙarin bayani.
Lalle ita wannan shekara ba ƙaramin alhairi a cikinta ba ƙaramin kuma falala da rahama a cikinta ba ga musulmi wanda Allah ya ba iko ya gwada mishi domin dukkan bayan Allah sun san ita wannan shekara ta musulunci al-Muharram to duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ya kaddari bayan Allah musulmi sun kai na ibada kenan yanzu shekara kara ta cika daga wanga wata na al-Muharram aka fara daukar lisai a ce yanzu shekara ta musulunci yanzu ta cika yanzu an dauko sabon lisai wancan wata na Zulhajji shi a karshen shekara wanga wata shi kuma na al-Muharram shi a lisai na farko a ce daya dama malam Bahaushe yake ce mawarin kida daya to mawarin abinda aka fara kilgo na musulunci da wata to da wanga wata na aka farawa kuma ga watannin nan za a gane cewa lalle hakika in shekara ta dawo wani ya shekara daya saboda akwai lisai na turawa akwai lisahi kuma na musulmi to namu na musulmi yanzu so tari da zakatar da musulmi matsayin shi na musulmi in ma ka tambaye shi kai wanga wata wani wata na bai ce ma ga wani wata na ba nan wanga wata ya kwanan shi na sai ce ma ai wannan sai malamai amma da sha'ani ya tashi na addini in an ce azumi ne saboda gardama jama'a sai kaga yanzu dada ba a barin wannan malamai yanzu kowa malami na
sai dai abin tajibibi anan shine irin wannan ranar ta 1 ga wata al-Muharram bakka ganin wata alama ta murna ko biki daga musulmi na shiga sabuwar shekara yayin da ake ganin ƴaƴansu da ma wasu daga cikin su suna da hedehe da ma gudanar da shagulgulla da bukukuwa albarkacin shiga sabuwar shekara ta kalandar Gregoria. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Wani dan jihadi dan kasar Canada wanda aka ce ya taka muhimmiyar rawa wajen yada farfakandar kungiyar IS, wanda kuma ya bayyana yana magana a wasu hotunan bidiyo masu tada hankali da yawa, an yanke masa hukuncin daurin rai a jiya Juma'a, a cewar ma'aikatar shari'a Amurka. Muhammad Khalifa, wanda aka haifa a kasar Saudiya, a watan Disamba ya amince da laifin da ake tuhumarsa da shi na hada baki don taimakawa yan IS da kayan aiki, lamarin da ya kai ga hasarar rai. A cewar ma'aikatar shari'a ta Amurka, ya bar kasar Canada ne a shekarar 2013 don ya shiga kungiyar IS a Syria, inda ba da dadewa ba ya dauki nauyin jagoranci a daular Islama da mayakan suka ayyana a kasar da kuma Iraki. Khalifa, wanda yanzu shekarunsa 39, ba da dadewa ba ya fara rike manyan makamai a kungiyar ta IS, kuma zuwa shekarar 2014 ya zama babban memba mai yada farfagandar kungiyar, musamman saboda kwarewarsa wajen magana da harshen Turanci da kuma Larabci, a cewar ma'aikatar shari'ar. A yau Asabar, 'yan sandan kasar Sri Lanka sun ce sun kama wani shugaban kungiyar kwadago na kasar, wanda ake zargi da daukar tutoci biyu na gwamnati daga fadar hambararren shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa, ya kuma yi amfani da su a matsayin zanin gado da abin daurawa. Dubban mutane da suka fusata saboda matsan tattalin arziki da kasar ke fama da shi ne suka mamaye gidan Rajapaksa da ofishinsa a farkon wannan watan, lamarin da ya sa akan dole shugaban ya tsere daga kasar, daga baya kuma ya yi murabus. Kamar mutumin da aka yi a daren jiya Juma'a na zuwa ne bayan da wani hoto da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna shi yana amfani da ɗaya daga cikin tutocin daga fadar shugaban kasar a matsayin zanin gado, ɗayar kuma a matsayin zanin ɗaurawa, abinda wani jami'in 'yan sanda da ya nemi a saka sunansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka dusa, inda nan ma za a ji bayanan malamai da sauran jama'a kan sabuwar shekarar ta Islama. Muhammad Nasir Jarika.
Kidayar shekarar Musulunci ta fara ne tun lokacin da fayyen halitta Annabi Muhammadu tsira da aminta Allah su tabbata gare shi ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Tamkar kalandar miladiya wanda ke da watanni 12, farawa daga Janairu zuwa Disamba, ita ma shekarar Musulunci tana da wata 12 daga Muharram zuwa Zulhijja. Sai dai bambanci shine watannin kalandar ta Musulunci ana ganin su sararin samaniya, kuma da fitar sabon wata ne ake soma kidayar kwanan watan, wanda zai kwana 29 ko 30 sabanin ta miladiya. Akasarin kasashen duniya sun raja'a ga amfani da kalandar miladiya wajen tafiyar da lamuran yau da kullum, sai dai akwai wasu kasashen musulmi da ke amfani da kalandar ta Musulunci. Na zanta da wasu musulmi akan yadda tasirin kalandar Musulunci yake a gonsu.
Sunana Isa MG Wakili.
Bayan abin da shafi ibada harkar rayuwar duniya, kana tsara wani abu wanda zaka amfani da kalandar Musulunci?
Eh, sosai nakan tsara, sai dai maganar gaskiya saboda wannan kalenda din na Gregorian kusan duk wani abu da zaka yi a yau da hulɗa da zaka yi da mutane lissafin ana yi shi ne akan Gregorian. So da kai maganar wata abinda zai fara zuwa zukata mutane shi ne Gregorian.
Sunana Ma'azu Bara Utambo.
Kai kana amfani da wannan shekarar Musulunci?
Gaskiya ni ban amfani da wannan, babu wani abu da nake zonawa in tsara cewa kila harkon shekara zan yi kaza ko tsakke shekara zan yi kaza ko, gaskiya ni ban da wannan.
Sunana Malam Aminu Sambo Kidadawa. Ni ba ta taba wuce na ba, koyo shi ita ma ni hebi na hima sanin watan Hausa bisa ga na tura.
Watan Hausa ko watan Musulunci?
Watan Musulunci, amin, watan Musulunci. Ina amfani da ita wajen kamar sanin farkon watan Musulunci, in san watan ɗai. An ce yau lokacin watan ɗaya kawa muna ta mu an shi share daga ƴan uwa.
Duk da ƙarancin kulawa da kalandar Musulunci ke samu daga wasu musulmi, malamai sun ce tana da matukar tasiri ga rayukan musulmin kamar yadda take kawo hadin kan jama'a wajen gudanar da ayyukan ibada kamar azumi ko kuma aikin haji da dai makamantansu. Dr. Mustafa Sida Tahiru malamin musulunci ne a Najeriya.
Misali in muka dibi alamar aikin haji, sai da zakaran aikin haji ana yi ne cikin watan goma na kalandar Turawa, watan Oktoba, watan Nuwamba, watan Disamba, watan Hajjawari ma. Amma mun haji guda ne, da dai ba aikin haji ya mace yin haji ba.
Malam Muhammad Lawal Mai Doki ya jima yana ba da gagarumar gudunmawa wajen fafutukar ganin kalandar shekarar musulunci ta yi tasiri a Najeriya da ma duk kasashen da take da rauni.
Inda an kai tocan da su mutanen babu ruwansu da wannan kalandar kirin gobe. Sai da ce 27 ga kaza, ko a ce 7 ga watan kaza, ko ko a ce a kaza ga kaza, ko kuma su yi ta kida. To kaga duka wannan yanzu saboda yawan karshen Turawa da sai suka maishe mu ciki bisa ga wannan turba. Don haka ni kira na shi ne mutane su dawo ga wannan kida na kalandar musulunci, kuma inda yana yiwuwa ma gwamnatoci su dawo su rinka biyan albashi da irin tsarin ta za ka kowa ya kula da irin wannan in an kai dolen dole.
A wasu wurare na musulmi kamar jihohin arewacin Najeriya duk da yake kalandar miladiya ce ake amfani da ita wajen gudanar da ayyukan hukuma, amma ana gwama kalandar musulunci kamar a makarantu ko kafafen yaɗa labarai duk da ne samar da tasirin shekarar ga musulmi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad daga Najeriya kuma bari mu cilla Ghana, inda sakamakon wani bincike na wata cibiya ke nuna cewa bayan hukumar 'yan sanda ofishin shugaban ƙasa ne na biyu wajen tafka almundahana zargin da wani babban jami'in gwamnati ya ƙaryata. Binciken ya kuma zayyana sauran wuraren da ake munamuna. Daga birnin Kumasi ga Hamza Adam da cikakken rahoton.
The most corrupt public officials are led by the police, followed by the office of the president.
Kucin Dr. Elam Salome, director sashen bincike a cibiyar CDD mai fafutukar rayuwar cigaban demokradiyya a Ghana kenan, yayin taronsu da manema labaru a inda take cewa jami'an da suka fi karbancin hanci da rashawa a hukumomin kasar 'yan sanda ke kan gaba, sannan na biyu hadar shugaban kasa, kazalika wakilan majalisar dattawan kasar ke na uku. A fadarta sun tambaye al'umma fiye da 2,400 a jihohin faɗin kasar ra'ayoyinsu kan karbancin hanci da rashawa a wasu hukumomin, a inda sun ka tabbatar da cewa kashi 65 cikin 100 mutanen sun ce mafi yawancin 'yan sanda na karbancin hanci da rashawa. To sai dai al'umma kashi 55 cikin 100 ke ganin jami'ai a fadar shugaban kasa na karbancin hanci. Shugaban kungiyar Ghana Integrity Initiative mai fafutukan daukaka kimar kasar Ghana, Linda Kwafo, ta bayyana cewa sakamakon binciken na barazana babba ga yanayin demokradiyya a kasar, saboda fadar shugaban kasa da majalisar dattawa kasar na daga cikin ginshikin demokradiyyar kasar, in kuwa ana zaton karbancin hanci guraren shakka babu akwai matsala.
They are considered as the pillars of our democracy.
Hukumar 'yan sanda da fadar shugaban kasa duk sun yi adawa da rahoton, a inda 'yan sanda ke cewa akwai wasu hukumomi da ba a saka su cikin wannan bincike ba, kuma ta dora wani alhakin kan fararen hula, inda take cewa wasu al'umma ke baiwa 'yan sanda kuɗi.
If you don't give the police money, he cannot take it from your pockets.
Shi kuwa Malam Musa Akam Munga mai sharhi bisa harkan tsaro kana tsohon babban jami'i a hukumar 'yan sanda na ganin tsarin daukan recruit na tasiri gurin dushe farin jinin sashen tsaron al'umma a kasar.
Yau haka ne ake kuma ana biyan bura a shiga soja, a biyan bura a shiga immigration, a biyan bura fire service, police, ko ina da shan biya bura, amma da na ba haka. To shi mutum in ka biya bura ka dole ai dole ka fara aiki ka nemi ka fashe bashin, amma lokacin mun nan ba haka. Ana duba kokarin ka da ilimin ka sai kake ka aiki, amma yanzu ba haka. Suna je kan ya kamata a sake a koma kamar yadda ake yi da.
Shi kuwa Alhaji Ali Suraj, jami'in sashen gudanarwa na musamman a ofis din mataimakin shugaban kasa, ya ce
daga inda Amerika ta gagara kenan, an ta shiga cikin yanayi tana aje siyasa gefe ne, cewa ka'in da na'in duka su so, saboda a nemi mafitan irin wannan masifa da aka shiga ciki. Sai wannan magana da aka fari ka aje ta gefe ba ta da tasiri.
Wasu mambobin majalisar dattawan kasar dai sun yi adawa da rahoton. Alkalai da jami'ai na hukumar karban haraji na daga cikin hukumomi biyar da ake zaton suna karbancin hanci da rashawa a kasar fiye da saura jami'an gwamnati. To sai ba wannan ne karon farko a bana da aka fitar da sakamakon bincike mai nasaba da karbancin hanci da rashawa a kasar ba. A baya-bayan nan ma sai da hukumar kididdiga ta kasa ta Ghana Statistical Service ta bayyana cewa an ba da kimanin biliyan 5 a matsayin cin hanci da rashawa a shekarar 2021, kuma 'yan sanda ke kan gaba. To ko ya al'umma suka ji da wannan?
To sunana Habib Latrici. Abinda suke yi ne mu 'yan kasa mu yake tuta, sabili da ko kowane kudi ya fita ya shiga algifinsu muke wahala.
Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.
A gaida Hamza, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku wani batun haɗin gwiwa ne tsakanin wasu ƙungiyoyin direbobi a Kano a Najeriya da Jamagaram a Nijar, wani lamari da ke tabbatar da yin aiki da juna cikin lumana. Wakiliyar Mutamar Abari ta haɗa mana rahoto akan haka.
An kaddamar da wani haɗin gwiwa na ƙungiyoyin masu aikin sufuri tsakanin Nijar da Najeriya, musamman ma jihar Kano da kuma jihar Jamagaram. Sun yi wannan haɗuwa ne biyo bayan wasu 'yan matsaloli da suke fuskanta daga direbobi har fasinja da ma ma'aikata na kan hanya a tsakanin ƙasashen biyu. Usaini Magaji, wanda ake ce ma Jini, shine aka zaba a matsayin jagoran wannan kungiyar, ya kuma yi ƙarin bayani a hirar da muka yi da shi.
Wannan mutane da suka zo baki na Najeriya, kin san tashin mata Kano da yawa ce, amma bangaren layin Niger kuma da magaran beach akwai wanda suke na bangaren yan bosu daban, akwai yan bangaren fijo da a lokacin nan fijo ce yanzu daga baya aka yi sharon layi biyu. To amma kuma kamun a buɗe wannan reshen ma a maraɗi an buɗe wannan reshen na tashin na adalci bangaren tashin Kano nan daban, na patrona daban, na adalci daban, wanda kake so da kake. To shi ne muma muka buɗe a nan gari.
To mene ne dalilin yin taron naku? Kuma akwai wasu matsaloli ne
ko? Kai matsalolin mu dai inda ya same mu tsakaninmu ne da abokan aikin mu. Wannan dai da dai ta yi a ɗaya muke. Daga baya mun yi ai zabe, aka ce ba za a yi zabe ba. Kawai wanda suke wanda muke tare da su ƴan layin Kano. Ta ce sai dai ai tazarce, muka ce a mu gobe raba kiran mu suka yi suka kai mu ku zo mu kuke so. Muka ce a mu ai zabe. Kamun mu tantance sun je zaben su. Sun rubuta kowa da kowa, muka zo mu shiga suka ce ku zo a sanya dafi. Aka zo wurin gyara bai gyaru ba. Daga nan muka ga kawai dai maimakon mu ma gara mu buɗe tamu mu zama lafiya. Muka ji Kano Kano allo bangaren su daban namu daban.
Kana yanzu nan kungiya ce kuka yi ta ƴan Kano Kano.
ƴan Kano Kano. Amma wanda yake so ne zai zo wurin mu, wanda yake so kuma ya je wurin su, mu ba tashin hankali ba. Wanda yake so ya ci takardar su, wanda yake so ya ci takardar mu, wanda yake da mu. Wanda yake da su allo kuma ya je wurin su.
To kamar ita wannan kungiya ta ku wani irin aiki ne za ta yi tsakanin Kano da nan da Magaram?
Mu tsakanin aiki Kano da Magaram mu nan gurin muna biye same su ne. Muna biye same matan su ne. Su za su gwamiya abin su yi su karba su gami ne. Mu kuma mu nan haka za mu tarya mu gami.
Haɗin gwiwa ne za ku yi nan.
Dama muna da akwai ta babu bane. Akwai ta dama babu ba. Ni haka ne kawai. Su kuma ƴan bangaren ba su ne suka ci su ma sai da su yadda suke so akan magana a maida su a rika rubuta su a layi kan sharo. Sai suka ce su ba za su rubuta su ba. sun zo inda kin ji bayanansu ma za ki ji a nan gurin abin da suke ba irin al'umma da ba su zo waɗansu rubuta suka ji rubuta su yanzu kuma mu da muka buɗe wannan suka zo su.
Suwane ne aka ki rubutawa?
Ne.
Suwane ne aka
ki Najeriya? Kin san ɓangare biyu ne. To su ba su yi da wa'annan da wancan ɓangaren suke kenan ku kin gani dole ne sai an samu tangarda.
Wanne ne wancan ɓangaren?
Wancan ɓangaren shi ma a Kano yake daban. Kofar ruwa ya yi yuniyar ta kofar ruwa. Yawwa yau to yuniyar ta ma kofar ruwa kashi wajen uku ce ko hudu kin ga.
Yanzu ana iya cewa komai ya daidaita.
Ceto ga mu nan dai komai ya daidaita tun da an yi shugaba an yi mataimaki an yi komai da komai an kare hali an ci gaba da aiki. Yemu.
Yanzu kamar irin matsaloli da ake huskanta na kan hanya wanda direbobi da passenger suke huskanta kamar shi ma yana daga cikin aikin da za ku
yi. Yana daga ciki. Mota za mu dauka mu je mu ko mu je mu ji komai ne. Komai ne ne in ma mai hatta da passenger. In ya same shi sai mu buga shi. Hakan ne. Ko da dama da ma'aikatan mun da shi da wani samu matsala. Ko kai direba da ma'aikaci zaka samu matsala ko? To sai mu je a walwale ta ruwan sanyi kawai ya kare.
Komi uwar kungiyar direbobi za ta ce baba ya dan yaro shine shugaban kungiyar adalci ya ce babban burinsu dai a nan shine a yi aiki da doka da kuma oda.
Ba yin ta bane muka yanzu. Wannan kungiyar an jima da yin ta. Ta kai misalin sati hudu ko biyar da yin ta. Yanzu an zo an kaddamar da biron ne a nan. Wannan hatsas mun kaddamar da wannan da tare da bakin wanda muka yi rina su da saboda su zo su gani da ido ga abin da muka yi dangance da yarjejeniya wanda muka yi da su musiya ne ya kamata mu yi aiki tsakanin da saboda kusa abu kungiya irin ta cancanta. To insha Allah zan mu ga hanyoyin da ya kamata mu bi don a yi cikin lumana. san babban problem kin yake haruwa kisha mata daji dan Allah ma ci bi sami kisha amma wajibin zaman da kai na rayuwa yake dole kisha sai an kishoyi wannan tawali ce zo gobe ko jiba ko tabi ku tau kamar yanda mu muka wata daga national muka muke adalci wasu su to shi miskin ba annaka kai ka rawa musulman abin ne ke so babban abin ne ke so mu yi wanda ya dame mu yayaye za a yi su wa'annan mutanen da muke girga su yi kuri su ganin da mutane yadda kuma da mutane su yi aiki cikin bin doka da oda mun babban abin da mu ya za a yi sa mutane su balaguro cikin tsanaki abin doka da oda ba ta tashi
bangaren ƴan Najeriya cewar Muhammadu Umar na kungiyar yuni ta kofar ruwa a jihar Kano ya nuna farin cikin shi inda kuma ya ci gaba da cewa irin wannan haduwa ta hanyar ta ne za a iya samun dukkan wani ci gaba
abinda zan iya cewa muna farin ciki da Allah madaukakin sarki ya kawo wannan rana wanda muka hadu tsakanin Niger da Nigeria kuma shi duk inda kaga an ci gaba to haduwa akai aka ce za a yi aiki tare
da ta mara bari da wannan rahoto kuma anan ne zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauki da wani sabon shiri yanzu amma da din ta mara bari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaishe ka ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Tundo unguwar Karokun Madaki a jihar Bauchi. Yace salam VOA Hausa. Hakika yi wa sojoji kwantan bauna da wasu ƴan bandaga suka yi akan iyakar Abuja babban abin tashin hankali ne. Ya Allah ka kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ta addabe mu a ƙasar mu Najeriya amin summa amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Jamila Ado Salati goma ga Annabar Jau. Da fatan Ado Salati goma ga Annabar Jau. Suka ce hukuncin kisa ta hanyar rataya da wata kotu ta yankewa makashin Hanifa wato Abdulmalik Tanko yayi daidai. Domin yi wa gawa bulala na sa mai rai na dama. Ita ma Aisha matar Usaini dan gwata karasuwa daga jihar Yobe cewa ta yi salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama na nuna farin ciki na da goyen baya 100% akan hukuncin da wata kotu ta yankewa Abdulmalik Tanko na kisa ta hanyar rataya bayan amsa laifin da yayi na hallaka dalibar sa mai suna Hanifa Abubakar wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi wato dai barazanar da ƴan bandaga suka yi na garkuwa da shugaba Buhari ba barazana bace da gaske suke yi tunda san kama hanyar shiga Abuja har fadar shugaban To daga ƙarshe muna fatan zaka tashi tsaye. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga da baban gida Buba Fajewa ta kai.
To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
An kashe fursunonin yakin Ukraine da dama a jiya Juma'a a lokacin da wani harin makami mai linzami ya taba wani gidan yara a gabashin Ukraine. Russia da Ukraine dai sun zargi juna akan alhakin kai harin. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce fursunoni 40 aka kashe. Bayan haka wasu su 75 kuma sun jakkata sakamakon harin da aka kai akan gidan yaran Olenivka, wani yanki na lardin Donetsk dake hannun ƴan awari. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai je gabashin Asiya da Afirka a mako mai zuwa a kokarin dakile tasirin Russia da China a yankunan. Ranar Talata Biden zai fara ziyarar zuwa kasashen Cambodia, Philippines, Afirka ta Kudu, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Rwanda. A Cambodia, wuri na farko da zai yada zango, Blinken zai halarci taron tsaro na yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Wanda ake sa ran ministocin harkokin wajen Rasha da na China za su halarta.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Salamun Abu wanda shi kuma ya hada da injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya wassalam.